Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25 49 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya. A duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiya. To bayan labarai za ku ji shirin nan na abar ya huce, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya. Yau Asabar 14 ga watan Oktoba, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Juma'a, bayan da shugaba Donald Trump ya ce Iran ba ta kiyaye lamirin yarjejeniyar da ta rattafa hannu a kai da manyan ƙasashen duniya, sai ya bayyana wasu matakai masu tsauri da zai gindaya mata, ciki har da ƙarin takunkumi da zumar daƙile niyyar gwamnatin Iran ta ƙirƙiro makaman nukiliya. Yau ina mai shelar ɗaukar wasu matakai da wasu hanyoyi daban-daban da za mu yi amfani da su wajen tinkarar take-taken takala na gwamnatin Iran. Kuma saboda mu ga cewa har abada, haƙiƙa ina nufin har abada, Iran bata mallaki makamin nukiliya ba, a cewar Trump a wani jawabinsa da aka yada daga fadar White House ga ƙasa baki ɗaya ta hanyar gidan talabijin. Hasali ma, Idris ya rage ya tsame Amurka daga yarjejeniyar ta shekara ta 2015 da aka cimma tsakanin Iran da ƙasashe masu kujerun dindindin da Jamus da ƙungiyar tarayyar Turai. To amma ya ce ba zai ƙara bayar da tabbaci kan salon Iran wajen kiyaye yarjejeniyar ba, wanda ke nufin ya baiwa Majalisar Tarayyar Amurka kwanaki 60 ta yanke shawara kan ko da buƙatar a ɗau wasu matakai na gaba. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Jabal Zarif ranar Laraba ya yi barazanar abin da ya kira martani mai tsanani, muddin Trump ya ayyana Iran a matsayin mara kiyaye yarjejeniyar. Wani mai magana da yawun rundunar sojin Iran kuma ya ƙara da cewa idan ta kama ma, sojojin ƙasar na iya koya ma Amurka darasi. Wasu ma'aurata ba Amurka da ba Kanada masu ƴaƴa uku sun isa ƙasar Kanada bayan sun shafe shekaru 5 hannun ƙungiyar Taliban a ƙasar Afghanistan. Wannan iyalin ya taso ne jiya Juma'a daga Pakistan ya bi ta Burtaniya zuwa Kanada. A cewar wasu jami'an Pakistan, sojojin ƙasar ne bayan sun samu wasu bayanan sirri daga Amurka suka ceto ba Amurka Kellen Coleman da mijinta Kennedy Joshua Boyle ranar Laraba 'yan sa'o'i bayan da masu rike da su suka ɗauke su a mota zuwa ɓangaren Pakistan na doguwar kan iyaka mara cikakken tsaro. Coleman Boyle sun ce sun ɓace sama ko ƙasa a Pakistan a shekara ta 2012. Ƙungiyar Taliban shiyar Afghanistan ta ce ita ta kama su, to amma jami'an Amurka sun zaƙe cewa ma'auratan sun kasance ne a hannun haƙani, wata ƙungiyar ta'adda mai alaƙa da Taliban. Wutar daji mai matuƙar ci a sassa daban-daban na shiyar noman inabi wadda aka fi sani da Wine Country a jihar California na neman dunƙulewa waje guda, a cewar shugaban hukumar kwana-kwana ta ƙaramar hukumar NEPA a jiya Juma'a. A yayin da masu ƙoƙarin kashe wutar ke fuskantar matsalar yawaitar bushewar iska, shugaban hukumar kashe gobarar Barry Beeman ya ce hukumarsa na ƙoƙarin haɗa kai da hukumar kashe gobara ta jihar don su shata kariya a wasu muhimman wurare saboda hana wutar yaɗuwa. Ya ce 'yan kwana-kwana sun yi nasarar kashe wutar a wasu wurare a jiya Juma'a, to amma suna iya fuskantar munanan yanayi cikin 'yan kwanaki masu zuwa saboda ana kyautata zaton za a fuskanci iska sosai da kuma bushewar yanayi. Zuwa jiya Juma'a wutar ta kashe mutane aƙalla 31 tun daga ranar Lahadi da ta tashi, a yayin da kuma har yanzu ba a ji ɗuriyar fiye da rabin mutane 900 da aka bayar da ɓacewarsu tun da farko ba. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kodayake gwamnatin Sudan ta Kudu ta ce harkokin kasuwanci sun yi cikakken dawowa a ƙasar, ba a ga shugaban kasar ba a babban taron da ta kira a karo na farko kan makamashi wanda ya samu halartar wasu manyan kamfanonin mai kalilan kawai kwararru kan mai sun ce kasar ta Sudan tana da gangar mai wajen biliyan 3.5 da ba a ma taba ba baya ga iskar gas mai yawan tukunyar mita biliyan 85 wanda ya kamata manyan kamfanonin su kwadaitu gare su to sai dai kuma Sudan ta Kudu na fama da munanan tashi-tashin hankula wanda ke shiga shekara ta 4 kenan mutane miliyan 4 wanda kusan 1/3 yawan mutanen kasar kenan sun rasa mahallansu yayin da kimanin miliyan 2 kuma suka gudu zuwa kasashen ƙetare
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na abar ya huce. Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu magana yake cewa shi ke kawo da rabon wani
I say, zombie, so much, Na san wata kila ka jima ainin baka ji wakan nan ba Usmanu.
Wallahi wallahi jiya ba yau ba.
Haka ne. Margayi felana ani kula ku kutti da wannan waka ta Zambi yau zamu ji wakokin sa. Akwai wakan nan tasa ta original Safahe.
Safahe.
Eh bari sai mun zo kan waka wato akwai wani abin da yake bani mamaki ne ka san akwai yana tadin matsalolin da suke addaban Afirka.
Afirka
da ake fama da su sai yace wai akwai sauran mutanen duniya wai mu ƴan Afirka wai suna kiran mu wai wai non aligned nation ka san non aligned din sunan kungiyar kasashen ƴan baruwan mu to amma wannan kalma ta aligned din nan a da turanci ka san tana nufin abin da ya daidaita ne to an ce non aligned indai da ka fassara ta wata hanya daban ne zai ce abin ya ko wani karkataccen abu ne
mota ce a ce ba ta da alignment
yawa to yawa to shi sai fassara kalma akan cewa kamar kokolon mu ce take karkace shi yasa muke kwana mutane goma goma ko wani daki da
ai na liman to haka ce yake magana zaka je na magana democracy sai dinga cewa democracy la la to zamu shawo goki
gani haka ne eh to ga din bangaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Dr. Garba Matazu da Alhaji Usman Bahari muna taya su farin cikin auren ƴaƴan su Faisal da Halima wanda ake da karfe 11 na safe a sabar din nan a wato babban ɗakin taro na Hambali dake unguwar Alkali a Katsina birnin Dukku Allah Ubangiji ya sa ayi lafiya kuma a kammala lafiya kuma Allah Ubangiji ya sanya alheri ga dan bangaisuwar sashen Hausa na murya Amurka zuwa ga garkuwan abari ya huce wato master warrant officer mai retire na CD Ado Akwatin Girma 270 a zurun jihar Kebbi tare da ƴan majalisar sa wato Alhaji Abubakar Tambay director kuda sai Alhaji Bawa dan Maraya director Shanu Ungwar Zuru tare da Aishatu Jibrin Ado social department yankin karamar hukumar Zuru a jihar ta Kebbi da fatan kuna nan lafiya kalau ga dimbin gaisuwa nan zuwa ga masu sauraron mu Abbas Babe Gombe da Afan Abuya a Gombe sai Aliyu Hassan S Noma a Gusau sai Anas Hoja birnin Kebbi tare da Muhammad Sani Chindo wato baban gidan gwakarofin madaki abokin Yakubu sai barista Isiyaku Barau tare da Bello BG gidan Madi tare da Bala Dahiru Hassan Taylor wato Bronco a abokin Yakubu sai dan burna Maradu wato Muhammad Hassan da iyalansa da fatan kuna nan lafiya dan bangai suwa zuwa ga barista Dalami Alhaji Wushishi tare da Hajiya Binta Kaura sai Hajiya Gambo Mamman Gusau tare da shugaban majalisa a bare huce ta Facebook Ismail Bima mai gombawa sai makaman bungudu tare da sarkin gauraye Matthew Garba tare da Sa'ad Kagarku sai gaisuwar chairman Zaidu Bala tare da Aliyu Sa'idu Kebbi sai Mubarak da Muawiya Zarmi sai gaisuwar Sirajo Kasimu Argungu tare da Hafiz Balarabe a Gusauki nan da fatan kuna na lafiya dan bin gaisuwa zuwa ga Mansur Almu tare da Madassir Sani birnin Kebbi sai Alhaji Comrade Umar Gidado sai kuma gaisuwar Muhammad Dan Dattijo da fatan kuna nan lafiya dan bangaisuwa zuwa ga Aliyu M Umar Kwalli da shugaban na goraye kenan sai kuma
ya kamata dai su zuciya haka
ya kamata ce sai aida da su da tuntuntu sun yi saboda Halima ta yi har ta gaji har ta bari
har ta hakura
yawa har ta hakura ta kyale har yanzu suna cikin goron ta gashi mu ma yanzu muna taba kai ma ka zo kana tabawa ni kuma ina ci gaba da yi
eh ba ji ba gani ke
har yanzu ba su yi zuciya ba dan bangaisuwa zuwa ga engineer Adamu makanikin dab ka da Dr. Sa'idu Sani Badigo sai Haji Hawwa da Gauda mai to tashar mota a Bajoga da Alhaji Ado da Rumfa Ashaka sai Alhaji Ali Bata Bajoga da Alhaji Umaru Bata Bajoga sai Alhaji Sulaiman Yashi Bajoga tare da Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa sai Hajiya Asabe da Gambo mai citta Potes kuma kwata garin Babalawan da fatan kuna na lafiya kalau dan bin gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa mai nama gangariya a garin Babaldu jihar Jigawa Najeriya da fatan kana nan lafiya muna mika dan bin gaisuwa zuwa ga Isuhun Dila Faki da fatan kana nan lafiya sai Adam A Adam Agashwa tare da Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a sai mai nasara nasarawa Funtuwa tare da Abba Sa'ad sai kuma gaisuwar mai sauraron mu Sani Yalwa da fatan na fade wannan suna daidai yana da wani lakani ina tsaman ko mai langelange ne ko mai langalanga ne
ina da mai langelange
to mai langelange da fatan dukuna nan lafiya
haka to yanzu sai in ce zan fara da sakon gaisuwa ga Bello Yakubu sakan lieutenant wanda ya samu zama da kare a Nigeria wanda muke lakani da section sai mu ce Allah ya sanya alheri ya sa an fito a sa'a
amin
sai kuma Aminu Safiyan a Kaduna a Nigeria sai Nasiru Makarfi tare da Yahya Muhammad Isa to daga nan kuma zan fada ne kai tsaye zuwa ga shafin mu na majalisar Abari Yahuce dake shafin Facebook amma yau na dan takuro ne saboda mu shafe la sosai yawa sakon farko na gaisu fata alherin yaji zai je ne zuwa ga Sayyida Muhammad sai kuma Aliyu M Abdullahi da Gali Ibrahim Ali Bajibiya sai Ismail Al-Kasim da kuma Muhammad Tatta sai Ibrahim Ismail gaisuwar fatan alherin Abari Yahuce zuwa ga Muhammad Tahir Sabo da Alhaji Nasiru sai Alhaji Inusa Makarfi sai kuma gaisuwar fatan alherin Abari Yahuce zuwa ga Tahir Abubakar da Is Abdulkarim Newton sai Mukai Ibrahim da Na Rasul Rilwan sai kuma gaisuwar fatan alherin ta Abari Yahuce zuwa ga Shaibu Mala Power Guru sai Shale Modu MCN sai kuma JC Isiyaku Yakubu da Hudu Bello gaisuwar fatan alherin Abari Yahuce zuwa ga Shamsuddin bin Al-Hassan Malikanci sai Haris Safiyanu da kuma Adam Asiyugu to Allah ya sa na fada daidai sai Abubakar Hadiza wato ina ga sunan ne ya juya mata Hadiza Abubakar kenan sai Umar Abubakar sai Sha'ibu Shehu sai kuma Sa'idu Shehu da Husaini Gambo sai Habibu Alhaji M ban san me jam'in ce nake ba amma ne haka aka rubuto ta sai Umar Muhammad da kuma Layin Sarki Zuntu sai Haruna Abdullahi da kuma Jamila Anka sai ga sofar ta alherin Abari Yahuce zuwa ga Ahmed Haradin da Buhari M Lawal da kuma Gaddafi Gwangwan sai Musa Ishaq Mahalu zan mika sakon ga sofar ta alherin Abari Yahuce bayan na dan tsallako daga cikin shafin dandalin namu zuwa ga Ahmed Balarabas Said malami a kolejin kimiyya da fasaha ta Kaduna sai Ahmed Isa da kuma Buhari Yusuf wato Yusuf Muhammad Buhari sai Aqilu Muhammad da Al-Hassan Bibeji dake nan birnin New York sai gaisuwar fata alheri da rufe da Aliyu Abdullahi da Aliyu Kabir da fatan sun ji
haka
We all gonna sing it together with my own. For Africa at all, you must they come from London, from New York, from Brazil, from Germany, from Frankfurt, from Rome, from Italy, from Spanish, from Portugal, from Arabia, from Moscow and Chicago. That means to say you're not there for Nigeria, be that.
If you there for Africa, where are we there? You gonna
yace akwai ruwa gargashin kasa akwai saman ruwa a cikin iska ma akwai ruwa
musamman kai wuraren su fatakwal
eh amma ruwan da mutum zai sha
ya gagarbe
ya gagara baya ga ruwa
wai an tsara shi cewa za a yi muka musu tsarin samar da ruwa a 1990
eh wai majalisar gargashin wani shiri na majalisar dinkin duniya
kasashen majalisar dinkin duniya
eh taduwar kambi
lalle
lalle nan yace ita da kanta gwamnati wai the government said it look right it look left
ai baka ji na sai yau zan baku labari sosai ne zaka ga amma ne yace plenty da yawa
plenty
ku da ku kasa kunne
ku je kai age age
kai Allah zargi
Usman barin fara maka da wasu yan labarai biyu
to bismillah
aya Sadisu rabin dami na unguwar Malam Goje Abocin Yakubu shi ya buga cikin shafin nan na WhatsApp na Abure Huce wani labari ne aka ce wai wata ranar Juma'a sai Liman wanda zai hudu bakin ya makara
yawa
sai kawai wani mahaukaci ya zai hau kan mumbari sai wasu daga cikin masallata suka yi kokarin saukar da shi kasancewar sun ga dai cewa shi mahaukaci ne to sai aka yi dace ɗaya daga cikin masu kula da masallacin yana nan sai ya ce ku bar shi mana ya hudu bar sai aka bar mahaukaci
zai hudu ba
hudu bakin sa ya ce to dukkan godiya dai ya tabbata ga wanda ya halicce ku iri biyu sannan ya raba ku gida biyu yawa ya sanya masu wadatar ku don su zamanto masu godiya
shi dai ya gangaro
sannan ya sanya talakawan ku don su zamanto masu hakuri to sai aka yi rashin dace masu kudin ba sa godiya sannan su kuma talakawan ba sa hakuri don haka Allah ya tsine muku gaba ɗaya ku tashi mun sanna
wannan da jawo ne wa
wato mahaukaci dai ya nuna alamar cewa yana da hankali
wai da bakin karin maganar da wani zai ba daɗi mahaukaci ya cika yi shi wani ya bi ku amma ba an ga kalli abin fa akwai ba hikima a cikin maganar
akwai hikima mana akwai hikima mana mai shi baya godiya mara shi kuma baya hakuri yana so dole sai ya samu
ina kawo wakan ko Aliyu na Mangizariya ne ko wakan Akila Aliyu ne yake cewa zamani zai zo mai akwai yafi mai babu kuka
haka
eh to shine mahaukaci ya hango
wannan kuma wani dan karamin labari ne
eh kina jinka yawa
eh shi kuma Bala Dairo Hassan Tela Bala Bronko shi ya buga labari miji ne da mata ce wai ran ta ta sami mijinta take ce masa kai irin kalmar nan ta soyayya dai da aka saba ta dan turanci tace darling
yawa
yace sanna muke soyayya dai kafin mu aure yace tace kana dauka ta mu je gidan zu mu je Shoprite mu yi sayayya da sauran wajajen nishadi amma tun da muka aure ba mu je ba
tofa
kai mu dan baki miji sai kace sai kalkale da dariya sai ce mata haba suite kenan yace yanzu ke kin taba ganin dan siyasa yana kamfe bayan ya lashe zabe
ah wai da kenan
ya riga zamu ya aura da ba wadan saboda haka wato ka gane
wato kenan wannan shopping din da ake kaita da waye ne yakin neman zabe
yakin neman zabe ne duka yi
tunda an aure ka an zabe
yawa tunda aka riga aka daura aure yayi kuma shikenan zabe zabe ya wuce an gama zabe
kawai kawai ta cikul ta cikul
baru kuje kai Allah
ya ja wai shi kuma wannan shi ina ga a social media ne ina ga ban sani ba muna da lokaci
eh to akwai muna da minti 1 da rabi
a to bari in bada a gurguje wai shi zaman makoki ake yi ka san an yi mutuwa za a tare ana zaman makoki amma ana dafa dafan abinci a fito da shi irin dabi'an nan da zaka duk a zo a cinye muku ma abincin maimakon a zo a kawo muku shikenan sai ya zauna can gefe shine aka zo gaisuwa shi ina mamacin ne amma ina yaran mamacin Allah lafiya lo ai ga magajin can gashi can ine je zauna yace akace ya kaso ka ware kai dai ga mutane a zaune suna cin abinci Allah rabu da sakar karu sun yan bakin ciki dan abincin ma suna kwashewa duk daga cikin gadin magada suke kwashe mana maimakon su tayi su tafi dan bakin ciki dan abin da zamu samu sai sun ci a jiki yana gama magana ashe wanda yake ga mahaukaci ne ya daga sanda shi to yanzu za ka kore su ko in kore su yana ji haiti a kore su haba ai kafin ka buɗe baki ko kai ka rige duk sun wade fa fa shi wai irin dan clip din da video ne kai wai kore ka kore su ko za ku kore su a kore su to ba abin da yake an wade ba zama makoki ne sai ya bari mu tsaya haka da duk kan lokacin
da kai ba ba sauraro za mu da tsaya shi makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana a madadin
zuwa na Ahmad Kabara
Ibrahim Alfa Ahmad a Borno Washington DC ke cewar mu huta lafiya
defensive ba na hinde malaria fi banko jaundice fi banko hiv fi banko influenza fi banko inflation fi banko Freedom fi banko, yellow fi banko.
Na inde dengi mata na inde,
yellow fi banko.
Na inde dengi mata na inde.
I say tell them make them hear. All fever na sickness, original sickness. Hey fever na sickness, original sickness. Regina sickness, Jaundice sickness, Regina sickness, Plasma sickness, Regina sickness, Infection sickness, Regina sickness, Freedom sickness, Regina sickness, Yellow fever. Go yellow, your body go weak. As the body later, if you know die inside, the yellow go fade away. Artificial cashew, you be man or woman. Now you go catch them yourself, now your money go do one for you. You go yellow, pass yellow, you go catch mustache for face. You go get your double color, your hair go black like it cold. You self go think say you dey fine, who say you fine?
Na la you no fine, na cola cola la.
But sister, who say you fine?
Na la you no fine, na cola cola la.
Hello fever, you
dey. Duka duka, da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai kuma an jima za ku ji mu dauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.